Nane tsoha nane ga Maike na maga yoda Sirvi java palaron Maike na maga yoron Da 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 Yeah.